Sashen Hausa na muryar Amurka nake magana a wannan karan akan mitoci 25 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da ake so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Sarfila Hashin Gumel le tare da Yusuf Aliyu Harande da masu sauraron abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a yi cewa ɗaruruwan mata ne a jihar Sokoto suka yi maci har zuwa ofishin hukumar INEC don nuna rashin jin daɗin su kan rashin kammala zaɓe. Haka kuma za ku ji cewa rashin kammala zaɓen a wasu jihohin Najeriya ya kawo martani ga 'yan Najeriya daban-daban. A kan kuma batun nema muke son ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu ita ce, menene ra'ayinku kan rashin kammala zaɓe a wasu jihohin Najeriya 6? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-2655. Kada a manta a sa alamar tarawa da 1 sannan a jero lambobin. Sai kuma labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan sai a gyara zama a fara da shan labar cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumar kare lafiyar jiragen sama ta kasashen Turai ta haramta amfani da wani nau'in jirgin saman kamfanin Boeing biyo bayan haɗurra biyu da suka faru a irin wannan jirgin, wanda ya haɗa da hatsarin ranar Lahadi wanda mutane kimanin 160 suka mutu a cikinsa. Hukumar ta ɗauki wannan mataki ne bayan da kasashen Faransa, Burtaniya, Jamus, Malaysia da ma Oman duk suka bi sahun sauran kasashe kusan 10 suka yanke wannan shawarar daina amfani da jirgin Boeing 737 Max 8 shawagi a yankunansu sabili da wannan haɗurran na baya-bayan nan. Mutane 157 dai suka mutu lokacin jirgin fasinjar mallakar ƙasar Habasha ya yi shawagi a lokacin da ya tashi jim kaɗan bayan tashinsa wanda ya faɗi a ranar Lahadi. A ɓangare ɗaya kuwa, ita ma gwamnatin ƙasar Somalia ta haramta amfani da nau'uka guda 4 na wasu jiragen sama shawagi a cikin sararin samaniyarta a bisa dalilin tsaro. Hukumar kula da lafiyar jiragen sama ta ƙasar Somalia ta ce jiragen sama ta hana amfani da su sun haɗa da ƙirar AN-24, AN-26 da AN-32, kana kuma da AN-12. Kuma wannan hanin ya zo ne a daidai wannan lokaci, kuma an ba da wa'adi daga nan zuwa ranar 15 ga wannan watan Maris duk a daina amfani da shi. Hukumar dai ta ce duk da cewar babu wani haɗari da ya taɓa aukuwa da jiragen, amma dai an sha tsallake rijiya da baya wajen gujewa haɗurran hakan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kakakin Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta ce magana tsige shugaban Amurka Donald Trump bai kai abin dubawa ba, don a cewarta shugaban bai kai a duba shi ba don bai isa a kalle shi ba ma balle har a ɓata lokaci a kansa. A wata hira da ta yi da jaridar Washington Post da aka wallafa jiya Litinin, Pelosi ta ce shugaba Trump bai cancanta ya zama shugaban ƙasar Amurka ba don ba shi da tarbiyya, kamun kai da kuma basirar da ta dace da wannan aiki na shugabanci. A yanzu majalisar da 'yan jam'iyyar Democrat ke jagoranta sun kaddamar da kwamiti na bincike iri daban-daban akan yakin neman zaben Donald Trump da harkokin kasuwancinsa. Pelosi ta amsa tambaya akan kiraye-kiraye da ake yi na neman tsige shugaban ƙasar, inda ta ce tana ganin hakan ba alheri ba ne ga ƙasar, kuma zai iya janyo rabuwar kawunan mutanen ƙasar. Ta ce yanzu haka dai hankalinta ya koma ne akan zaben shekarar 2020 ne, wanda suke fatar ganin 'yan jam'iyyar su ta Democrat sun kwace ragamar majalisar dattawa, kana ma da neman su kwace kujerar shugaban ƙasar. Gwamnatin Amurka ta ce ta daura aniyar janye dukkan ma'aikatanta na diplomasiya da ke ofishin jakadancinta da ke kasar Venezuela. A cikin sanarwar da aka ya bayar jiya da maraice, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce a cikin makon nan ne za a janye duk sauran ma'aikatan da suka rage a kasar a babban birnin Caracas. Pompeo ya ce janye ma'aikatan ya zama wajibi ne a sanadiyar taɓarɓarewar al'amura a Venezuela. Da kuma fahimtar yadda ci gaban zaman ma'aikatan yake aibi ga manufofin na ƙasar ta Amurka. Tun cikin watan Janairu da ya gabata ne dai, Amurka ta umurci dukkan ma'aikatanta na diplomasiya da ba muhimmai ba da su bar Venezuela jim kaɗan bayan shugaban na Venezuela Nicolas Maduro ya yanke hurɗar jakadanci da ƙasar ta Amurka saboda shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana goyon bayansa ga madugun 'yan adawa. Juan Guaido a matsayin shugaban kasar Venezuela na wucin gadi.
Yusuf Aliyu Handike ne ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, jihar Sokoto na ɗaya daga cikin jihohin da ba a kammala zaɓe ba, wanda hakan ya sa wasu ɗaruruwan mata yin zanga-zanga don nuna rashin jin daɗinsu a Sokoto, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Murtala Faruk Sanyina ya haɗo mana.
Ɗaruruwan mata ne daga sassa daban-daban na jihar Sokoto suka fito daga fadar gwamnatin jihar Sokoto shi ofishin hukumar zaɓe ta ƙasa da ke Sokoton rike da ganyaye da kwalaye dauke da zantukan rashin amincewa da matsayar hukumar zaɓen da ta ayyana zaɓen gwamnatin jihar da cewa bai kammala ba. Farko dai an dan sami cece-kuce tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro da suka yi wa hukumar zaɓen ƙawanya wanda ya haifar da harba barkonon tsohuwa, to amma daga bisani jami'an tsaron sun bar su tare kuma da basu kariya har suka isa farfajiyar ofishin hukumar zaɓen.
Sunana Hadiza Abdullahi, shugaban mata ta jihar Sokoto ta PDP. Abinda abba ya mun kowa ya san mun ci zaɓe, a ba a faɗi sakamakon zaɓe shi dai zai samu ba wanga wuri, muna nan ba mu dagawa.
To amma an faɗi sakamakon zaɓe kuma an ce zaɓen kuma bai kammala ba.
Gaskiya na ba, muna so a faɗa mana dalilan da yasa wannan wuri na suka inda suka tunani cewa ba a yi zaɓe, mu ko ina mun san an yi zaɓe, sannan a faɗa mana ka'idodin da yasa an ka soke wannan wuri. Wai wai akwai yadda ba a yi zaɓe ba, ai ko wanda an ga ina na shugaban ƙasa akwai kingi inda ya kamata a yi zaɓe, an ka hana a yi zaɓe, an ka ce katri da ta tsaya, kuma har yanzu akwai mata sama da kwana 300 inda ba su zaɓe, dan me za a ce a hana mana haƙƙi?
A matsayin ta matashiya ta 'yan matan Bado, sunana Ruqayyah Muhammad, muna son federal government cire hannunta daga wanga abu da ake yi na jihar Sokoto. In dai Buhari adili ne ya ce a yi cancanta ba jam'iyya ba, to an zaɓi Buhari, in shi ya cancanta an zaɓe shi, to yanzu Sokoto matawalle shi an zaɓe mu kuma mun zaɓe shi, kuma ba Sokoto kawai muke ma yaƙi ba, muna ma Kano yaƙi, muna ma Plateau yaƙi, muna ma Bauchi yaƙi, muna ma jihar Sokoto yaƙi, muna ma Benue yaƙi.
Daga bisani dai matan masu zanga-zangar sun shirya zaman dirshan a harabar ofishin hukumar zaɓe ta hanyar shimfiɗa tabarmi da zimmar sai babu ta gani.
Suna na Aisha, kowa ya sani mu babu ne ana haɗi a haɗi, in ba a haɗi kuma muna nan ko kwana nawa za a yi. Sai ranta sun ka haɗi sun ka ba mu haƙƙinmu, muna nan sannan za mu barin waɗanda.
Suna na Hajiya Aminu Shi'atu tsohuwar kasuwa. Gaskiya ba mu san adadin da za mu bar waɗanda ba, sai an haɗa mana an ba Aminu kujera shi da ya ci.
To amma kuma daga baya shugabannin jam'iyyar PDP na jihar Sokoto sun je suka baiwa matan hankuri, kana kuma suka yi kokarin janye su daga wajen. Duk kokarin samun jin ta bakin jami'an hukumar zaben bai yi nasara ba, domin kuwa an ce duk basa cikin ofishin wanda jami'an tsaro suka garkame tare da yi masa garkuwa. To sai dai duk da yake ofishin na hukumar zabe a kewaye yake da jami'an tsaro, to amma kuma an yi ta jibge karin jami'an a cikin shirin kota kwana, waɗanda kuma suka yi ta kokarin fitar da wasu jefe-jefen mazaje da ke kutsawa a zanga-zangar ta matan. Murtala Faruk Sanyina, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To Madalla, a gaishe ka Murtala. Shin ko me 'yan Najeriya ke cewa game da ayyana wasu zaɓukan jihohi cewa ba su kammala ba? Nasiru Adam Helika ya duba mana wannan lamari.
Bayan kammala kidayar ƙuri'u da ya kai ga soke zaben wasu mazaɓu kuma ƙuri'un da aka dangwala waje da layi ya jawo wannan mataki na hukumar zaɓe na ayyana wasu zaɓukan da cewa ba su kammala ba. Ka'idar dai ita ce ƙuri'un da aka soke sun fi tazarar da ke tsakanin wanda ke kan gaba da wanda ke biye da shi. Korafin haka rashin adalci ne ya fito daga dukkan 'yan manyan jam'iyyun APC da PDP da alamu ke nuna kowa na son a ayyana shi a matsayin wanda ya yi nasara. Shugaban kungiyar muryar talaka na Yobe Sale Bakoro na bukatar duk bangarorin su bi ka'ida don samun adalci.
Soto tunda haka ya kasance a yanzu zamu yi kira da babban murya ita hukumar zabe da ta duba Allah kar ta sa son rai ko wani abu dukkan mutumin da ya ci ta dauka ta bashi sakamakon mu samu zaman lafiya idan ba a manta ba a garin Kano ba irin hargitsin da ba a so an yi ba da taimakon Ubangiji taimakon kwamishinan 'yan sanda da sauran jami'an tsaro suka yi iya kokarinsu na ganin cewa an zo na lafiya. A babu yadda za a yi kana jiha a ce jihar ku kowane jiha an gudanar da zaɓe amma ku jihar ku a ce muku akwai wasu ƙuri'u ko kuma akwai wasu akwatuna da aka samu matsala sai an sake yin zaɓe wannan ko al'ummar wannan jiha ba za ku ji daɗi ba. To tunda haka ta faru mutane su kai hankali nesa a guji ɗaukan doka a hannu sannan ita kuma hukumar zaɓe ta yi iya ƙoƙarinta jami'an tsaro su ba da nasu gudunmawa ganin cewa an sake maimaita wannan zaɓen kuma a mallaka wa duk ɗan takarar da ya ci ko a wani jam'iyya ne a ba shi kayansa.
Ɗan ƙungiyar cibiyar demokuraɗiyya CDD Awal Musa Rafsanjani ya danganta musamman ma kuskuren da aka samu na tsallake gidan dara da tawadar dangwala ƙuri'a kan yawan jam'iyyun da kan ruɗa mutane da kan sa ƙuri'un a ci ba su yi daidai ba.
Saboda yanzu wannan zaben da aka yi akwai da dama mutane aka rikirkita su aka kawo confusion a cikin yanda za su dangwala ba za su iya bambance tsakanin wannan jam'iyya da wannan jam'iyya ba saboda ko logonta ko kuma sununta ya zo iri daya. To wannan dole ne a samu a tattauna a yi maslaha ga rage jam'iyyu kuma idan mutum an kawo dokokin da duk jam'iyyu sai sun bi su sai sun bi tsari ka'ida duk wanda bai yi ba to dole ne a yi masa hukunci wanda zai tabbatar da kan cewa an kawo gyara kuma ya zama darasi ga sauran jam'iyyu.
Yan takarar da Kidarin Jaye na shiga firgita matukar aka ce zaɓe bai kammala ba musamman in aka duba yadda ya faru a jihar Oshun inda sanata Ademola Adeleke karshe faɗi zaben bayan fafatawa da ɗan takarar APC Boyega Oyetola a kammala zaben. Kafin kammala zaben Adeleke na kan gaba da ƙuri'u 353. Nasiru Adamalika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, in an jima kaɗan zan buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Menene ra'ayinku kan rashin kammala zaɓe a wasu jihohin Najeriya 6? Lambar da za ku kira ita ce 2022-2655-2655. Kafin nan sai a shakata da wannan waƙa.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mazala mun samu kiran mu na farko daga Yobe. Wane ne akan layi?
Salamu alaikum.
Amin wa alaikum salam. Ya sunan malamin?
Sunana Abubuwan Zam kasuwar Damaturu kuma ina cikin Damaturu faduwar gwamnatin jihar Yobe.
To Abubuwan Zam, me zaka ce, me ra'ayinka game da rashin kammala zaɓe a wasu jihohi? Duk da yake da Yobe ba ta cikin jihohin da za ake wannan.
eh wannan gaskiya ne wato mu gaskiya wannan rashin bayyana sakamakon mu ƴan Najeriya gaskiya ya zo mana da mamaki bisa dangane da ainihin zaben shugaban kasa da aka yi kaga dan lokacin da aka yi ba bai dau lokaci ba aka bayyana to kuma sai gashi na gwamnoni gaskiya fula wancin fula ne kai yana kokarin kai mu dare to saboda haka gaskiya hukumar INEC ta Najeriya da kuma ta jihohi ya kamata mu ƴan Najeriya su mana adalci duk jihar da ta yi zaɓe ko ATC ko PDV duk wanda ta ci to ya kamata gaskiya ta dauka ta bata kawai wannan shine zamu samu kwanciyar hankali da nutsuwa kuma ƴan uwana ƴan Najeriya da Allah mu kai zuciyar mu ne saboda kar mu dauki doka da koda a hannu mu biyayya ga hukumar mu ta Najeriya da kuma ainihin jami'an tsaron mu da shugabannin INEC amma shugabannin INEC su ji tsoron Allah su bayyana mana gaskiya kan gaskiya ku tashi lafiya sunan Abubuwan Zam Kaso da Maturu
to malam Abubuwan Zam mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Bauchi wane ne akan layi daga Bauchi
Malam Yakubu Samson ne daga Bauchi
to Malam Yakubu me zaka ce game da wannan lamari da ke faruwa kuma Bauchi na ɗaya daga cikin jihar da ba a kammala zabe ba menene ra'ayinka kan wannan
ni ra'ayina shine kawai su ku malaman INEC office din gaskiya su rika fadin gaskiya saboda ni ban ga wani alaman da za a ce wai mutum ya ci zaben za a ce wasu wani karamin hukuma ce wai ɗayansa ya hana a ba da zaɓe ma wancan musulmin ba ni gaskiya kan ban goyi bayan hakan ba a yi rika fadin gaskiya a jama'a don irin haka yakan kawo tashin hankali ba kaɗan ba
to mun gode na Bauchi da wannan ra'ayi naka bari mu je Kaduna wane ne daga Kaduna
Bello Sokoto ne daga nan Kaduna
ka ce Zubairu ne
Bello Sokoto
to malam menene ra'ayinka game da wannan lamarin da ke faruwa ko duk da cewa
a ra'ayina gaskiya kuma zabe wannan kawai tsakanin da Allah ta rikita da Najeriya kuma wannan tsari ka ce zabe bai cika ba tsakanin da Allah wannan zai yi lalata kimar hukumar zabe a idan talakawan Najeriya saboda talaka sun wahala sun bi laya suna inda suke so amma tun da gwamnati
baka ganin cewar hukumar zabe tana aikin ta ne kasancewa wasu tashin hankali da aka samu a wasu yankuna shi yasa kuma a wasu mazabu shi yasa ba a kammala zaben ba kana jina to da alamar mun rasa na Sokoto bar mu je Katsina wane ne aka tsina to ga kira ya zo mana daga jihar Filato wane ne aka layi daga Filato
baba Goska ne daga namu karaman hukumar kwamfan jihar Filato Najeriya
baba Goska me zaka ce game da wani abu da ke faruwa rashin kammala zabe a wasu jihohi
to ai ita hukumar zabe ita ce da ikon tattar da komai tunda yake tani kuma ta faɗa cewa wayansu wuraren da aka sauke ba za a faɗe su ba sai dai an sake kammala zabe a gun to ya kamata mutane su bi doka a kammala zaben musamman kamar jihar Filato tamu ai idan da za a faɗa ne sai a ce wanda take kan gaba ita ce ci amma kaga yanzu an ce sai an kammala to dole a yi hakuri a jira abin da hukumar zabe za ta faɗa Sai da addu'a Allah sa gama lafiya.
To mun gode ba mun gode da wannan kira na ka bar mu je Jigawa ne akan layi daga Jigawa.
Muhammad Rashidu ne ma daga Jigawa su ta gagara lokacin gana.
To Muhammad Rashidu jihar Jigawa ba ta daga cikin jerin jihohin da aka ayyana ba su kammala zabe ba. To menene ra'ayinka game da sauran jihohin da aka yi a Najeriya?
Ni ra'ayina gaskiya akan jihohi kamar misalin Kano ne. Yawa ina ganin ya kamata hukumar zabe ta dan yi adalci akan bisa wannan zabuka da ake take karwa saboda gaskiya mu ƴan Najeriya kasashe da dama suna ganin mu kasan wata kasa ce wata ta shiga idan duniya
akare to Muhammad mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je Kaduna wane ne akan layi
assalamu alaikum warahmatullahi
amin wa alaikum assalam
Rasulullah Hashim Gumal barka da yamma.
Yawa baka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa ka ji dai yanda zabe ya wakana. Wasu jihohi har shida babu.
Alhamdulillah a matsayina na shugaban masu kiran waya a wannan murya ta Amurka na Najeriya baki daya. Gaskiya al'amari ba ma jin daɗin irin wayannan abubuwan yanda yake faruwa kuma abubuwan da yake faruwa sarfi da hazin ka san mu a Najeriya yanzu mutane kowa ya mai da kai shine INEC saboda dalilin da yasa na faɗa haka, yanzu da an yi zaɓe za ka ga mutum kawai ya ɗauka ya yaɗa ya dura akan sakamakon zaɓe ya cika, kuma alhali su ba a bari ainihin gama aikin su ba. Kaga su kansu ita kanta hukumar gwamnatin Najeriya ma tana da wani kalubale da tare da dangane da ita kanta harkar magana zaɓe, kuma ya kamata su
menene kalubalen
faɗin ra'ayin su ko kuma mutum
menene kalubalen.
Karkara jina
ina jin ka
kalubalen da suke da shi dole sai sun tabbatar da a majalisa an kawo wannan motsin dangane da ita kanta maganar ta wannan takunkumi na maganar hana kowa ya da abin da ya ga dama. Kuma da ƙarshe abin da nake kira ga su kansu ƴan Najeriya, mutum ya daina faɗan sarar ra'ayin shi ya kana ainihin abin da ya kamata, domin zabe wanda mutum ne da ciki duk wanda ka gani sai wanda Allah subhanahu wataala ya ba. Da haka ni abin da nake gani a kana ainihin aikin ta, muna fatan Allah ya sa wannan zabe akan balashi
lafiya. To amin ya amin ya rabba Alhaji Musa. To mun gode Alhaji Musa da wannan ra'ayi naka. Bar mu garzaya Bauchi, wani ne akan layi daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katsin Madaki a jihar Bauchi.
To Ayuba Garba Imam, muna sauraron ka.
To ni ma dai jiha ta Bauchi da a sake wannan zabe din, amma ina kiran hukumar zabe da Allah su ji tsoron Allah, su yi abu na tsakani da Allah. Duk inda ya kamata a sake zabe, in gaskiya ne a je a sake shi, sannan kuma inda za a sake zabe din to Allah jama'a wajen su kwantar da hankalin su a yi zabe lafiya a tsare lafiya, domin kamu gaskiya muna son zaman lafiya ne, bamu da kasan da ta wuce mana Najeriya.
To Alhaji Ayuba,
a yi lafiya a kuma kare lafiya, duk wanda ya ci a ɗauka a bashi, shugabanci mutum ɗaya ne zai yi, kuma Allah ne mai bayarwa. Na gode mai magana Ayuba Garba.
To madalla Ayuba Garba Imam, mun gode da wannan shawara da ka bayar da kuma addu'a da kai. Bar mu je jihar Naija, wani ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
Sunana Alhaji Halidu Nuhu daga Agwaro local government.
To Alhaji Nuhu, muna sauraron ka, menene zaka ce game da wannan maudu'i namu na yau?
Abinda ra'ayina gaskiya abinda hukumar zabe ta yi yayi daidai haka na.
Me yasa ka ce haka?
Saboda haka abin da ya sanice ai bayo an ta saba yin haka ne. Saboda haka an shayin irin wayan abubuwan wannan abin ya an yi shi bayo.
To wai abinda mutane suke kuka shine an yi zaben shugaban kasa lafiya, to kuma ga na gwamnoni shi kuma ya zo da wani dan matsaloli, shi yasa mutane su ce garin me yasa ba za a yi kamar yanda yake, shi suke wato daurawa hukumar zabe laifin.
Duk wanda ka ga ya daura ma hukumar zabe laifin bai san abin da yake bane, shi ne sa.
To
mutum ya sa abin da
yake. To ba mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bar mu je Jigawa, wani ne akan layi daga Jigawa?
Alhaji Siminti ne ya gama rage su zan kwano daga garmar kumar garin jihar Jigawa tarayyar Najeriya.
To Alhaji Siminti, muna sauraron ka, me za ka ce da yake Jigawa dai an riga an faɗi wanda ya samu nasarar zaɓe?
Mu zahiri mu daga an faɗi wanda ya yi, amma ita hukumar zaɓe ba laifin ta bane. Su manyan jam'iyyu har ga Allah su ne masu laifi. Su ne suke bin didda za a ce kowa ya ce sai ya kawo nasa ƙoƙarin da ya murɗa dan ya kai gatin da abin da yake bukata. To wallahi wannan matsala daga su ne, amma har ga Allah ita hukumar zabe ba ta da laifi. Dan tunda muke mu da a ganin da muke ma ba mu gama hukumar zaben da take adalci ma irin wannan garin ba. Dan ya kamata su mutane ya kamata su tsaya su yi karatun ta na su su san me suke yi zuwa gaba, dan a gabatar da zabe mai adalci kuma ya adalci cikin kasa, dan shi a samu shugaba.
To malam Aliti, barin ka tsaya daga nan, mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai, kuma da daga waya kamar ka kawo ƙarshen daga wayoyin mu a yau. Wanda suka samu dama suka kira, mun gode. Waɗanda ba su samu dama ba sai a ci gaba, goma rana ce, za mu buɗe muku mu jira kiranku. To har yanzu dai muna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon mu ke cewa ƙarfe 5:06. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jihar Tawajen Guriyar Nijar, inda matasa 'yan makaranta na jihar ke ca a garin Keta suna fafatawa a wasannin daban-daban na maza da na mata a tankaɗe da rairaya na wasanni na jiha, domin tantance 'yan wasan da za su wakiltar jihar Tattawa a wasanni na ƙasa na 'yan makaranta boko daga kwaleji zuwa abin da ya yi sama, wanda za su wakana a jihar Tawa a wannan shekara ta 2019. Imam. Duk dai a jamhuriyar ta Niger ana ci gaba da gogawa a wasannin kwallon kafa na Super League na kwallo na jamhuriyar Niger inda aka kara tsakanin club daban-daban na jahohin kasar AS Gard ta babban birnin Yamai ta lakkaɗe espoir ta zandar ci hudu da nema sai AS Douane ta mai ta karkare Jangwarzo Football Club ta maral ida ci hudu da biyu. AS Nijelek ta shaka shi a hannun AS Fan duka su na babban birnin Yamai ɗaya da nema. AS Sony Dab ta babban birnin Yamai ta yi tattakiyar birnin Tawa inda ta dake GS Tawa birnin Tawa da ci hudu da ɗaya. AS Police ta taki ta yi ha a birnin Arlet inda ta lalabe ke a Kokana Football Club da ci biyu da nema. Duk dai a can Arlet ɗin Salis Sporting Club ta babban birnin Yamai ta yi kunnan doki banza da banza da Irana Football Club yayin da AS Sony Dab take kan gaba a teburin wasannin kwallon kafa na Super League na jamhuriyar Niger da maki 23 sai AS Police da AS Gard da ke matsayi na biyu da maki 20 kowannensu. Amma dai AS Police ta hisaka yawan ci a raga. Irana Football Club ta Arlet tana matsayin ta 12 da maki 7 sai Espoir ta Zandar ta 13 ita ma da maki 7. GS Tawa tana matsayin kutal ta baya da maki 5 a matsayi na 14. A cigaba da wasannin kwallon kafa na club club inda su kasance zakaru a nahiyar Turai kuwa da ake ce ma Champions League ana ci yanzu haka ana goga tsakanin Juventus ta kasar Italia da Atletico de Madrid ta Spain. Atletico de Madrid ta kasar Spain din ne ta karkare Juventus ta Italia da ci biyu da nema a makonni biyu da suka gabata. Sai wasan da ya hada Manchester City da Schalke 04 ta kasar Jamus wanda shi ma ke can yana wakana yanzu haka. A kasar Brazil a ranar Litinin da ta gabata ne Allah ya yi wa ɗaya daga cikin taurarin 'yan wasan kwallon kafa na kasar a can shekaru da suka gabata cewa da Antonio Wilson Vera Honorio mai lakanin suna Coutinho rasuwa kamar yanda club dinsa a waɗancan shekaru cewa da Santos ya bayyana wa manema labarai. Dan shekaru 75 da haihuwa Coutinho ya lashe kofin duniya na shekara ta 1962 a kasar Chile na danganta dan wasan da zama mafi kusanci da mafi sha'awa daga cikin waɗanda tsohon tauraruwar kwallon kafa na duniya Pele ke sha'awar buga wasa da su a kungiyar kwallon kafa ta kasar Brazil. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Ciyaman a takaicen dai shine hukumar kare lafiyar jiragen sama ta kasashen Turai ta haramta amfani da wani nau'in jirgin sama kamfanin Boeing biyo bayan hadura da aka samu wanda ya sanadiyar mutuwar kimanin mutane 160. Kamfanin dai ya samu wannan matsala tun ba a yau ba. A bangare daya kuwa ita ma gwamnatin kasar Somalia ta haramta amfani da nau'uka har guda hudu na wasu jiragen sama dake da su yi shawagi a cikin sararin samaniyar ta a bisa dalilin tsaro. Hukumar kula da lafiyar jiragen sama ta kasar Somalia ta ce jiragen saman da suka hada da nau'in ko kuma kirar jirgin AN-24 da AN-26 da AN-32 kana da AN-12. Gwamnatin Amurka ta ce ta ɗaura aniyar janye dakarunta ta aniyar ɗauke ma'aikatan diplomasiyarta da ke ofishin jakadancinta da ke Venezuela. A cikin sanarwar da ya bada jiya da marece, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya shaida hakan.
To madalla a gaye shi ka kafin mu sallama muna mika sakon ta'aziyar mu ga iyalan Alhaji Umar Dogo dake tudun Jakun Zaria. Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa. To da wannan ne muka kawo karshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu amanar din Yusuf Aliyu Harande da yake gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Nelson Lopez. Ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.